ya ɗan uwa musulmi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayar da labari a cikin abin da ya saukar na wahayi ga manzon tsira shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, irin abin da ya yi tattali ya yi tanadi na dangogin ni'ima da kala-kalar kayayyaki na morewa a cikin aljanna don kwaɗaitar da bayinsa mummunai cewa su yi hanzari, su zage dantse, su tsaya tsayuwar daka wajen ƙoƙarin dacewa da wannan sakamako, da ƙoƙarin kama hanyar da za ta sadar da su zuwa ga irin waɗannan ni'imomi da Ubangiji ta'ala ya bayanin su. Abinda duk muke gani a cikin rayuwarmu ta duniya na kayan morewa da morewa da shakatawa da gwangujewa ba komai bane ba idan an kwatanta shi da abin da ke lahira, irin wanda Allah ya tanadi a cikin aljanna. Aljanna dai wuri ne kayatacce mai ban kaye, mai matukar kanshi, irin kanshin da ake jinsa daga nesa, tafiya mai nisan gaske. Hadisi ya tabbata daga Abu Bakra, Allah shi kare yadda a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, man katala nafsan mu'ahadatan bighairi haqqiha lam yara ra'ihatul janna. Dukkan mutumin da ya kashe rai ta wanda ba musulmi ba amma an yi alkawali da shi na zaman lafiya, kafirin amana, sai mutum ya kashe shi ba tare da haƙƙin kashe shi din ba, to dukkan wanda ya kashe shi ko da kamshin aljanna ba zai ji ba. Sai manzo Allah ce fa inna rihal jannati la yujadu min masirati am, kamshin aljanna kuwa ana jin sa yayin da tsakaninka da ita ratan tafiyar shekara guda, tun daga lokacin zaka fara jin kamshin aljanna. To idan ya zanto rai na kafiri na amana, idan mutum ya kashe shi ba tare da haƙƙi ba, ko kamshin aljanna ba zai ji ba, ina ga wanda zai kashe ran mummune dan uwansa, musulmi dan uwansa, in ba dan saboda dukiyarsa, in ba dan bambancin kabila, in ba dan bambancin jam'iyyar siyasa, in ba dan bambancin wanda ake goyen baya din ma a cikin jam'iyya daya, ya ai sakamakon ya dara wannan muni, ya dara wannan bace a wajen Allah. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi. Kofofin aljanna kofofi ne masu yalwa, masu fadi, ta yadda mutane ba za su samu cunkoso ba wajen shigarta. Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito hadisi daga Abu Hurairah, Allah shi kare yadda a gare shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, wallazi nafsu Muhammadin biyadi, na rantse da wanda ran Muhammad ke hannunsa, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innama baina misra'aini min masari'il janna, tsakanin bari biyu daga cikin bangarori na kofofin aljanna, wato wannan bangaren dama da bangaren hagu, dan wurin wucewa da ke tsakaninsa da juna a kowace kofa daga cikin kofofin aljanna, lakama baina makkata wa hajar, nisan tafiyar ya kai nisan da ke tsakanin garin makka da garin hajar, wanda nisan tafiya ce mai matukar nisan gaske, ya fi kilomita 500 kai ya mafi 600, a ce fadin kofar shiga guda ɗaya daga cikin kofofin aljanna fadinta ya kai kilomita ko 500, kai ko da kilomita 100 aka ce ai fadin ba kankani bane ba, a ce fadin kofar shiga guda ɗaya daga cikin kofofin aljanna fadinta ya kai kilomita ko 500, kai ko da kilomita 100 aka ce ai fadin ba kankani bane ba, wanda ke nuna ɗan aljanna ba za su samu cunkoso da juna ba wajen shigarta. Yan aljanna za su ni'imtu da nau'o'in ni'ima daban-daban, dangogin ni'ima daban-daban, a matsayi da mataki daban-daban. Hadisi ya tabbata daga Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, farkon mutanen da za su shiga aljanna za su shiga a kan siffar ta haske, kowane ɗaya daga cikinsu kyallinsa da farinsa kamar wata daren 14, la yamsukuna fiha, a cikin aljanna ba tsofar da yayi, wala yatamakhatun, sannan a cikin aljanna babu tofar da majina ko yin kaki, wala yatazawwatun,